magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da subahin ranar Juma'a 26 ga watan Yuli. Ibrahim Kala Musi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanan labaran.
To, jami'an Amurka na kokarin murkushe wata harka mai kama da ta shigo da bakin haure a Sace. Sai kuma hukumar kula da gidajen yari ta Amurka ta shirye dawowa da hukuncin kisa a Amurka bayan shekaru 16 ba a yi. Da alamar yiwuwar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na jam'iyyar Democrat ta tsige shugaban kasa Donald Trump ta lafa matuka.
Tokarin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji cewa shugaban majalisar wakilan Najeriya ya bayyana sunayen shugabannin kwamitocin majalisar.
Shi wannan speaker namu gaskiya ga zahiri ya tsaya yayi adalci, bai tsaya ga 'yan jam'iyyarsa ba, bai tsaya ga 'yan yankinsa ba. Kowace yanki na siyasa, yankin nan shida, ya ba su gwargwado haƙoƙinsu kuma ya ɗauko daga kowace jam'iyya.
Za kuma a ji cewa a ƙasar Niger koko ƙasar Niger ta ce ta ba da himma a shirinta na wadata ƙasa da abinci daga nan zuwa shekara ta 2023.
Niger a dunnan kewayen ƙasashen ga ita kai take shinkawa so biyu ga shekara, duk sauran ƙasashen so guda ne ake ga shekara, don mu so biyu muke yi.
Kamar kowace ranar Juma'a, Hawwa Umar na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim. Jami'an Amurka na kokarin murkushe wata harka mai kama da ta shigo da bakin haure a Sace, wadda aka ce har ma da wasu sojojin ruwan Amurka da ke kudancin California a ciki. Wasu jami'ai da suka hada da sojin ruwa na cibiyar binciken laifuka na NCIS a takaici sun kama mutane 16 a gabar teku a jiya Alhamis, bayan an kira sojojin zuwa wani sansanin da yake kimanin kilomita 79 daga arewacin birnin San Diego. A cewar sojin ruwan, wannan lamarin ya faru ne bayan an kama mutane biyu da suke da hannu wajen safarar mutane. A ranar 3 ga watan Yuli ne aka kama soji Byron da soji Dabir Salaja Contero, bayan da masu sintirin iyaka suka gansu dauke da wasu bakin haure uku a kan wata babbar hanya da ta hada da jihohi biyu, a cewar takardar da aka shigar da ita a kotu a gundumar kudancin California. Hukumar kula da gidajen yari ta Amurka ta shirya dawowa da hukuncin kisa a Amurka bayan kwashe shekaru 16 ba tare da ana yi ba, inda aka shirya cikin watanni masu zuwa za a rate wasu masu laifi biyar da kotu ta yanke masu hukuncin kisa. Ma'aikatar shari'a ta sanar jiya Alhamis. Hukumar kula da gidajen yarin za ta ɗauki salon da wasu jihohi suke yi wajen amfani da magunguna domin sauya amfani da sinadarin allura da ake amfani da ita a baya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Yanzu haka an shirya kashe wasu mutane uku a watan Disamba, biyu kuma a watan Janairun shekarar 2020. Ma'aikatar ta kara da cewa sauran kuma za a kashe su a nan gaba. A shekarar 2003 ne gwamnatin Amurka ta kashe wani tsohon sojin Amurka, Louis Jones, bayan an kama shi da laifin sace da kashe wani soja ɗan shekaru 19. Yanzu haka akwai mutane 65 da gwamnatin Amurka ta yankewa hukuncin kisa. Da alamar yiwuwar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na jam'iyyar Democrat ta tsige shugaban kasa Donald Trump ta lafa matuka, bayan da mai bincike na musamman Robert Mueller ya kasa gabatar da wani babban sabon zargi game da shugaban na Amurka yayin bayar da ba'asi a gaban majalisa wanda aka kwashe sa'o'i ana yi a wannan makon. Shugaban kwamitin 'yan majalisar dokoki masu sauraron ba'asi Adam Schiff ya faɗa wa gidan talabijin ɗin CNN a ranar Alhamis cewa dole mu fuskanci gaskiya. Hanya ɗaya ce ta da Trump zai iya barin mulki kuma ita ce kada a zaɓe shi a shekarar 2020 kamar yadda yake neman wa'adin mulki na biyu. Kuna ganin ya kamata mu saka ƙasar mu cikin halin tsige shugaban ƙasa? Domin kuwa a gani na dai hakan bai cancanta ba, bai dace ba a cewar bai dace ba mu bar ƙasar mu ta fuskanci hakan. Ya ƙara da cewa dole 'yan jam'iyyar Democrat su bada ƙarfin gwiwa wajen ganin an kawar da Trump dan jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamban shekarar 2020. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Da safiyar jiya Alhamis ne Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar a cewar Koriya ta Kudu, wanda wannan ga dukkan alamu mataki ne da Koriya ta Arewa ke dauka saboda ta karfafa matsayinta a tattaunawar da take yi da Amurka game da batun makaman nukiliyar ta. Majalisar tsaron ƙasa ta Koriya ta Kudu ta tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta harba wasu sabbin makamai masu linzami da ke cin gajeren zango, a cewar wani sako da aka aika wa manema labarai daga fadar Blue House ta shugaban ƙasar Koriya ta Kudu. Hukumar tsaro ta nuna damuwarta akan cewa wannan ba zai kawo sassaucin fargaban sojin ba. An harba makamai ne a daura da birnin Wansu na gabashin Koriya ta Arewa kuma ya fada cikin ruwa bayan ya doshi gabas, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. Makamai mai linzami na farko ya yi tafiyar kilomita 430, sannan na biyun kuma tafiyar kilomita 690, a cewar ta. Wasu jerin hare-hare sun girgiza Kabul, babban birnin Afghanistan, a jiya Alhamis, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 48, a ciki har da jami'an tsaron Afghanistan su 38. Shugaban Majalisar Manyan Hafsoshin Amurka ya gana da jami'an Afghanistan, yayin da uku daga cikin bama-baman sun auna Kabul ne babban birnin ƙasar. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan ƙasar Nasrat Rahimi ya ce wani ɗan ƙunar baƙin wake kan babur ya afka wata motan bus a Kabul wacce take ɗauke da ma'aikatar man fetur ɗin ƙasar yayin da suke kan hanyar zuwa wajen aiki da safiyar jiya Alhamis, inda nan take mutane 11 suka mutu sannan kuma aka ƙara tada wasu bama-bamai duk a waje ɗaya. Duk da cewa an saba ganin harin bom a Kabul a baya, aksarin yakan hallaka duk waɗanda ke filin, an sha kashe manema labarai. An ƙara ta da wani bom ɗin a mota kan titin Jalalabad a Kabul sa'o'i biyu bayan harin farko da aka kai.
Daula Salim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, Majalisar Wakilan Najeriya ta bayyana sunayen shugabannin kwamitocinta. Madina Dauda gare.
Kakakin Majalisar Wakilai Femi Bajabiya Mila ya sanar da shugabannin kwamitoci 106, sannan ya ƙara wasu guda uku a matsayin kwamitocin riko, shine ya kawo jimlar kwamitoci 109. A cikin sabbin kwamitocin akwai kwamitin kula da asusun jama'a wanda ɗan majalisa Wole Oke zai shugabanta, a tsofaffin kuma kwamitin kula da kasafin kuɗi ya komo hannun Muftar Aliyu Baitara. Jimmy Benson zai jagoranci kwamitin kula da bangaren tsaro. Pascal Obi ya zama shugaban kwamitin kula da cibiyoyin lafiya na ƙasa. Shi kuwa Nicholas Shehu zai kula da kwamitin yaƙi da cin hanci. Abdulrazak Namdas, wanda a majalisa ta takwas shine ya kula da kwamitin hulɗa da manema labarai, yanzu shine zai kula da kwamitin rundunar sojoji. To ya yake kallon yadda aka rarraba waɗannan kwamitoci? Tambayar kenan da nayi wa Honorable Dr. Abdullahi Balarabe Salame.
Shi wannan speaker namu gaskiya ga zahiri ya tsaya ya yi adalci, ya ba mutane, bai tsaya ga ƴan jam'iyyarsa ba, bai tsaya ga ƴan yankinsa ba. Zaki ga dai kowace yanki na siyasa, yankin nan shida, ya ba su gurgudu haƙoƙinsu, kuma ya dauko daga kowace jam'iyya, kuma ya nuna kauna. In ke liba misali ɗaya guda zan baki, kaman kiga akwai wani wanda ya yi abin da bai dace ba ga majalisa, an kasa kwamiti ya same shi da laifi, ya yi ƙoƙarin cewa a hukunta shi, a yi alarabtar da shi, amma saboda yana da zuciya na ƙaunar memba cikin zuciyarsa, kuma ba ɗan jam'iyyar sa ba, ya ce gaba ɗaya a yafe mishi, kuma a yi watsi da wannan rahoto. Kiga da wannan za mu ce mutumin nan ya kusanta adalci, sai dai da kai adalci lokacin da kai gaskiya, wani mara gaskiya zai ce ba kai daidai ba.
Ganin cewa kwamitocin sun ƙaru a majalisar wakilan, sai na tambayi Honorable Kabiru Ibrahim Tukura. Ko yawan kwamitocin zai taimaka wa yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin APC ke ikirari? Ga amsar da ya bayar.
Ni kuma ina ganin a wannan shi zai taimaka wa yaƙi da cin hanci da rashawa. Akwai kwamitocin da da kila agencies inda suke ƙasansu suna da yawa. Ba a yi oversight da kyau ba, abubuwa suna faruwa na cin hanci da rashawa da almundana da abubuwa da ba daidai ba. To ba kai oversight mai kyau ba, za ka gani. To wannan shi zai sa ka ga abun yadda ya kamata, ka yi zurfafa bincikenka, ka yi a matsayin garman majalisa abun da ya dace a yi a yi.
To kai ba ka ganin kamar yawan kuɗaɗen da za a kashe wajen gudanar da kwamitocin nan shi ne yasa ake ganin kamar ba zai taimaka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ba?
Ai, aja Madina, dan kana da kwamiti ba albashi ne da kai ba. So wannan ba wani abu ne za a baka daban daga cikin albashinka na zama dan majalisa ba ko wani abu. Bana jin zai kara wa tsadar gudanar da gwamnati.
Majalisar wakilai ta fara hutu har zuwa 16 ga watan Satumba na bana. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan haka ke kuma a gaida Madina daga Najeriya. Kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta ce ta tashi haikan wajen tabbatar da shirin nan nata na wadata kasar da abinci zuwa shekarar 2023 ya tabbata. A hirarsa da sakataren hukumar shirin nan na ɗan Niger ya ciyar da ɗan Niger, Alhaji Mamman Sani Abdu, wakilin mu a Yamai Salamu Muna Barma ya fara da tambayar sa halin da ayyan, wato dalilin da yasa a yanzu aka maida hankali kan bunƙasa nomar shinkafa a ƙarƙashin shirin. Sai ya ce
da ake noma ba ta isa ƴan Niger, kuma ga al'umma tana ƙaruwa. Daga nan zuwa 2025 Niger za ta buƙata wajen ton 700,000 na shinkafa. Shi ko alhali a yanzu abin da ake noma ton 130,000 ne. To shi ne president ya ce to shi a adiba a yi nazari a gani ya ne za a yi a Niger a noma shinkafa zai isa al'umma na Niger. Mun kace mishi in ana son Niger a yi shinkafa da tacewa ta ishi ƴan Niger mu kai ton 700,000 kinnan. Gari za a yi, gari za a yi, gari za a yi, fi sashe sashe. Kuma president ya ce shi ma ya gamsu da wannan program, amma abin da yake so mu a 2025 da mun kace mun yi nisa kwarai, mun maido shi a 2023 gandari gandari da gare mu na cooperative da ku gani tun daga ayyaro har gaya kun ga dai isar take. Banda wannan muna da gandaruka a Difa can, kuma Dugu da Lakchad muna da Amaradi. Inda babu gandari kamar tabuka ne ko kuma inda dai ruwa suke kwantawa abin da gare mu eka 16,000.
Kina akwai yiwuwar cimma wannan kuduri na kokarin samar da wadatar shinkafa a nan Niger daga nan zuwa shekarar 2023?
Insha Allah, Niger a dunnan kewayen kasashen ga ita kai take shinkafa so biyu ga shekara. Duk sauran kasashen so guda ne ake ga shekara. To mu so biyu muke yi. Abin da muke a yanzu ton biyar ake yi na shinkafa ga eka. Akwai iri wanda ke bar ton 10 ga eka. Za mu sa iri wannan.
Wannan yana daga cikin matakan da kuke so ku dauka kenan domin ganin cewa haƙata cin ruwa.
Kware ku, dan saboda menene duk kashin duniya da ake noman shinkafa in baka yi kacen iri, baka yi iri ta tace, baka sa taki ba, baka gyara ruwa ba, to ba ka samu ne kake so mun kace in dai ana son al'umma ya wadata Niger dole ta ki sai an gwamnati ya sa jari shine gwamnati ki sa jari kashi 50 bisa 100 bisa sa ku na taki to umarin da ma shugaban kasa ya bada wannan na uku wanda mun kace mishi in ba a yi maganin kudin tsadar wuta ba wutar lantarki gandari ba su cin riba ba su iya shinkawa da za a saida a Niger da rahusa kenan busa wuta shi da banka sa ya ba da umarni yace aje yace ma prime minister ya sa committee ayi nazari a gani yaya za a doke ma manoman shinkawa kudin wuta dan saboda ayi shinkawa a no shinkawa da rahusa
ashe akwai wasu rahotanni da ke cewa jamhuriyar Niger ta kudiri aniyar daukar matakin haramta shigo da shinkafa daga nan zuwa shekarar 2023 shin ya gaskiyar labari
gaskiyar labari ba hakan ne ba kun san in bus har kasuwanci a Niger tun 1987 kasuwar duniya ku take kenan ba iya a ce a hana kasuwa in ka doki ma ko kungiyar sai da yawo ECOWAS ko kuma imuwa kasuwa buɗe take kenan ba mu iya hana ai kasuwanci tsakanin kashi da kashi
gona ka ba dai wata wata ba shuka jero shuka dawa har gona sa ka bewa shuka shinkafa da maiwa shuka mai hula kubewa ya fa acca ma da dawa a kira kamar sakewa
to a gaida Suleiman da wannan rahoton shirin mu na hantsi za a ji wannan
to na dai a cikin nan guda hudu ne
guda hudu ne naka
sai me
kike da wuka har hudu a gida
ina zuwa farota in lai yazo yana fida da shi
to wannan kayan fa
wannan kayan leburancin ya tashi muna leburancin mu muke sha
shine kike sha to amma ka san cewa kwaya ne yana bugarwa
na san cewa kwaya ne
to me za ka kike shan su
to ala ngoro
umma
ina sha
okay me kike kawo kana
mun yi amfani da yarinya ne
ina ku same ta
to
lallai fa to sai a bi mu a shirin mu na hantsi a ji cikakken rahoton yanzu kan bari mu za ku da gefe guda Hawwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ake kira da severe malaria a turanci Severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro zazzabi ne mai tsanani da kan haifar da matsaloli da dama a wasu lokutan yakan haddasa zubar jini ga mai fama da shi tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci
masu sauraron barka da wannan lokaci
ko zaka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan matsanancin zazzabin cizon sauro wato severe malaria a turanci
bara mu fara da cewar shi zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu a likitance akwai zazzabin cizon sauro wanda aka saba gani wanda bai ta'azzara ba akwai kuma zazzabin cizon sauro wanda ake kira matsananci wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da zasu iya kawo matsala bisa haka zazzabin cizon sauro matsananci bangare ne yana dan dama misali wanda akwai abin da ake cewa cerebral malaria zazzabin da ya shafi kwakwalwa kuma shi din yana iya zama kala biyu matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa wanda yana da matukar illa yana kisa ko kuma wanda suka rayu sukan yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu akwai kuma wadanda ya shafi kwakwalwar illa iyaka za su zama ba su da karfin jiki ko kuma su dan yi suma biyu ko uku cikin awa 24 wato multiple convulsion kenan to kuma akwai abinda ake cewa pulmonary edema wato ruwa ne yake taruwa a cikin huhu sanadiyar matsananciyar zazzabin cizon sauro akwai abinda ya shafi koda saboda kwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin kwayoyin jini ne sai ta farfasa jinin nan. In ta farfasa jinin nan, abubuwan da suka rage na kwayoyin jinin nan za su bi ta shi koda ne. Maimakon koda ta yi kokarin tace su, sai ya kasance sun cutar da kodar, har ita kanta kodar ta zama ta samu matsala, ba ta aiki yadda ya kamata, sai ya kasance kalar fitsarin ya koma yayi baki kamar bakin Coca-Cola ko shayi wanda ya baki matuka, sai ya kasance yanayin tace guba da take a jiki ta daina yi, fitsarin da ya kamata koda ta yi ta daina yi. Ana iya samun matsala da kuma saboda farfashewar jinin nan, sai mutum ya samu rawayar ido, wato jaundice, sai idan shi yayi rawaya matuka, yadda za a iya tunanin cewa ko cutar da muka yi magana a baya ne hepatitis ko kuma wani abu, amma saboda kawai tsananin zazzabin cizon sauro din ne.
Menene alamomin shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro?
Akwai waɗansu na daga cikin alamomin zazzabin cizon sauron wanda su ma ana sa su a cikin matsanancin zazzabin cizon sauro, shine jinin mutum ya matukar ƙasa saboda ya farfashe. To shi kuma in babu isasshen jini, sinadarin oxygen ba zai zaga a jiki yadda ake bukata ba, kuma zai iya kawo zuciya ta samu matsala wurin bugawa. Saboda haka matsanancin zazzabin cizon sauro yana da illa matuka. Alamominsa yawanci abu na farko, kamar yadda kowa yake ganin malaria, zazzabi, dan ciwon kai, ciwon jiki da sauransu, haka take nuna, kamar yadda kowace malaria ke nunawa. Sai dai illa iyaka a matsanancin zazzabin cizon sauro, mutum ya tagayyara, sai ya kasance wani ya kai abin da ake cewa prostration, wanda shi ma yana daga cikin matsanancin zazzabin cizon sauro, yadda baya iya zama, baya iya tashi, sai an daga shi, ba zai iya cin abinci ba, komai sai an mai, koda yana cikin hayyacin shi ba ya shiga cikin koma din ba. Idan aka duba, idan jini yayi ƙasa matuka, za a ga hannu da kafafu sun yi fari sal, za a ga idanu yayi fari matuka, za a ga yana numfashi sama-sama ko yana fitar da yawu mai kumfa-kumfa haka da sauransu, da kyar yake iya magana saboda tsananin zazzabin cizon sauron nan. Saboda haka wasu bangarori ne da dama. Akwai wasu daga cikin zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda sai an gwada ne a asibiti, saboda sinadarai ne ake dubawa, sai a ce to wannan yana daga cikin zazzabin cizon sauro, mai matsananciyar zazzabin cizon sauro. Saboda haka da bukatar a kai mutum asibiti ne da an ga alamar cewa yana neman tagayyara din nan, to a kai shi a asibiti, likita zai tantance sannan a dauki matakan da ya kamata. Kamar wanda yake da jinin shi yayi matukar ƙasa, da bukatar sai an yi mai ƙarin jini. Wanda kodar shi ta samu matsala, akwai matakan da za a dauka. Yanayin matsanancin zazzabin cizon sauron nan shine likita zai duba, ya duba irin maganin da ya cancanta aiwa mara lafiya.
To likita, misali a gida aka ga mutum yana neman tagayyara saboda shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro, akwai wani taimakon gaggawa da ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti?
To taimakon gaggawa gaskiyar magana shine a garzaya da shi asibitin, saboda duk wani minti daya a wannan lokacin da za a bata zai iya zama hatsarin gaske. Saboda haka taimakon gaggawa shine a dauke shi, a kwantar da shi, ba lalle sai a matsa mai ya zauna ba ko ya tsaya, a kwantar da shi a garzaya asibiti, saboda duk minti daya da aka bata yana da hatsari matuka.
Wasu irin illoli irin wannan nau'i na zazzabin cizon sauro yake iya haifarwa?
To illolin za su iya kasancewa da yawa. Idan abin da ya shafi kwakwalwa ne, misali, gaba ɗayan su kowane iri ne, rayuwar mutum tana cikin hatsari. In ba a dau mataki ba, mafi yawancin mutane fiye da rabi suna mutuwa. Wasu ala'alla kafin aje asibiti suna iya mutuwa. Wasu kuma sun je cikin awa 24 farko da dama sukan mutu, saboda wala'alla an shiga halin da ko da an yi maganin, abinda Bature ke cewa irreversible state, ba za a iya canza abinda ya faru ba. Saboda haka banda mutuwa, waɗanda suka rayu wasu suna iya samun matsala. In kwakwalwa ne, ana iya samun matsala da kwakwalwan nan, ko ji, ko gani, ko taɓin hankali, ko ɓangaren jiki ya shanye, akan iya samun matsala ƙodar ta lalace, sai ka ji ana maganar cewa sai an nemi wanda kuma za a yi mai canjin ƙoda. Ana iya samun matsaloli da dama da za su iya biyo bayan wannan matsanancin zazzabin cizon sauro.
Cutar severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro tana da rigakafi kamar yadda sauran ko kuma zazzabin cizon sauro ke da rigakafi?
Rigakafin ta shine rigakafin zazzabin cizon sauro, kasancewar a gujewa zazzabin cizon sauro. Mutane waɗannan da kawai suke da riga ake ba su riga kafin shine waɗanda suna zaune a kasashen da babu zazzabin cizon sauro kuma za su tafiya su shiga kasashen da ke da zazzabin cizon sauro yawanci sati biyu kafin irin wannan kafin wannan tafiya akan sa su akan magani wanda za su rinka sha za su tsawon lokacin da suke wurin da akwai malaria nan za su rinka shan magani sannan kuma har ɗan satuttuka biyu ko uku bayan sun koma kasashen su sai mata masu juna biyu akan ba su suma magani da sunan kare matsananciyar zazzabin cizon sauro sai a cikin yara musamman masu ciwon sikila da ciwon da yake garkuwar jikin tayi ƙasa akan iya ba su magunguna domin karewa amma ga wanda bai fado cikin waɗannan ba garkuwar jikin shi lafiya lau to kariyar dai kamar kariyar zazzabin cizon sauro ne a tabbatar cewa muhalli an kori sauro daga muhalli an yi amfani da yana mai magani sannan inda yamma ne yara ko manyan a sa riguna masu dogon hannu wando mai tsawo ko kuma a shafa magani wanda in sauro ya zo kusa da mutum ba zai iya cizon shi ba a takaice kenan daukar matakan da zai hana sauro ya ciji mutum shine abin da ya kamata a yi sannan idan an ga alamun zazzabin cizon sauro a dauki matakin yin maganin shi cikin gaggawa kada a bata lokaci
to likita ya za mu kwatanta yawan masu kamuwa ko kuma cin karo da irin wannan zazzabi a Najeriya
to a Najeriya saboda ita kwayar cutar zazzabin sauro cizon sauron wato Plasmodium falciparum ta fi yawa kusan kashi 98 na duk malaria da ake samu daga irin wannan kwayar cuta ce wadda take kawo zazzabin cizon sauro mai matsanancin illa saboda haka matsala ce sosai da muke samu a Najeriya duk inda ka je asibitoci da wuraren ba da magani zaka ga akan samu wannan matsala akai-akai
ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawal Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
to a gaida su amar su yanzu kuma ga Daula Salim da labaran duniya amma fa a takeice
Ibrahim Atakaice jami'an Amurka na kokarin murkushe wata harka mai kama da ta shigo da bakin haure a sace wanda aka ce wasu sojojin ruwan Amurka dake kudancin California a ciki Hukumar kula da gidajen yari ta Amurka ta shirya dawowa da hukuncin kisa a Amurka bayan kwashe shekaru 16 ba tare da ana yi ba inda aka shirya a cikin watanni masu zuwa za a rataye wasu masu laifi biyar da kotu ta yankewa hukuncin kisa ma'aikatar shari'a ta sanar jiya Alhamis da alamar yiwuwar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka na jam'iyyar Democrat ta tsige shugaban kasa Donald Trump ta lafa a matuƙa bayan da mai bincike na musamman Robert Mueller ya kasa gabatar da wani babban sabon zargi game da shugaban na Amurka yayin da yake bayar da ba'asi a gaban majalisa wanda aka kwashi sa'o'i ana yi a wannan satin da safiyar jiya Alhamis ne Korea ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar a cewar Korea ta Kudu wanda wannan ga dukkan alamun mataki ne da Koriya ta Arewa ke dauka saboda karfafa matsayinta a tattaunawar da take yi da Amurka game da batun makaman nukiliyarta wasu jerin hare-hare sun girgiza Kabul babban birnin Afghanistan a jiya Alhamis wanda yi sanadiyar mutuwar mutane 48 a ciki har da jami'an tsaron Afghanistan su 38 Shugaban Majalisar Manyan Hafsoshin Amurka ya gana da jami'an a Afghanistan yayin da uku daga cikin bama-baman sun auna Kabul ne babban birnin kasar.
wato masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin kafin mu sallama da ku muna taya Dr. Bulama Malik yo murnar aurar da ƴaƴan sa biyar da zai yi gobe Asabar da misalin karfe 9 na safi a gidansa dake garin Maiduguri haka kuma muna taya sarkin Fulani Shagamu Alhaji Salisu Garba Bashir Kai murnar daurin auren ƴaƴan sa da za a yi gobe Asabar da misalin karfe 11 na safi a gidan Alhaji Mamman Ilu Makurawa Katsina yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Daula Salim wacce ta karanta wannan labaran duniya da CD wanda ya hada mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin Darren Smith ni Ibrahim Kalamu Sisi Garba ke cewa sai kuma da hankali.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui est d'ici.